ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon sake dawowa a wanga majalisi namu na karatun littafi na al-fiqhul muyassar dangance da abubuwa da suka shahi gudanar da ibada a yau muna rana alhamishi wadda ta yi daidai da biyar ga watan rajab na shekara ta musulunci ta 1447 na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da rana alhamishi wadda take 25 ga watan 12 na shekara ta 2025 bayan aihuwa annabi isa alaihi salam insha Allah ta'ala kamar yadda aka riga aka saba kenan muna wanga wuri na masallaci na makarantar mufida kamar yadda muka saba domin ci gaba da wannan karatu namu kuma muna nan a saman kan babi na sallah a sati da ya gabata mun kwana ne a buskan mas'ala wadda take ta abin da ya shahi sharuda na sallah ko kwance babu babba wanda muka buda yana magana saman sharudan sallah da kuma rukunanta da kuma dalilan da yasa wannan rukunai suka zama rukunan sallah da kuma hukunci dangance da mutumin da yake wasa da sallah menene hukuncin shi ko kuma mai barin sallah da gangan to Allah da ikon shi mun yi mas'ala ta farko wadda take bayani akan wadanne ne salloli na wajibi a bisa kan musulmi salloli na farilla mun gane su guda biyar tare da bayani kan hujjoji na alqur'ani da kuma na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama akan su wadannan salloli guda biyar me yasa suka zama wajibi mas'ala ta biyu a bisa kan wane ne sallah ta wajaba kan shi shima mun ga bayani cewa mutum ne wanda yake musulmi mai hankali wanda ba mai haila ba ko jinin biki da sauransu wanda ba yaro karami ba misali mas'ala ta uku da muka zo shine muka yi bayani akan sharuɗɗukan sallah sai muka ga sharuɗɗan sallah guda tara ne daidai sharaɗi na farko shine musulunci sai ho mutum ya zamanto musulmi tukun sallah take karbuwa kuma take zama wajibi a kan shi sharaɗi na biyu hankali sai mutum ya zama yana da cikakken hankalin shi tukun sharaɗi na uku shine sai baligi mutum wanda yake ya balaga sharaɗi na hudu sai mai tsarki musulmi wanda yana cikin tsarki kuma sharaɗi na biyar shine ita sallah ba a yin ta sai lokaci yayi sai lokacin ta yayi domin wanda yayi ta kafin lokaci yayi ba ya da sallah kamar yadda kuma ba a jinkirtar da ita da gangan har lokacin ta ya wuce wanda ya haka kuma ya aikata laifi a wajen Allah sharaɗi na shida sitir ce al'aura ma'ana inda hali mutum inda yana da kayan sawa to tilas ya sitirce al'aura shi tukun kahin ya zo ya tsaya gaban Allah domin yin sallah ashe wannan sharaɗi ne inda hali yin haka sharaɗi na bakwai sai mutum ya zamanto ya rabu da dukkanin wata najasa a kayan shi a jikin kayan shi ko kuma wurin da zai yi sallah sai ya zama babu najasa shi ma ashe wannan shi ma sharadi ne bayan shi sharadi na takwas sai an kalli alqibla sallabata samuwa sai an kalli alqibla tukun take amsuwa sharadi na karshe shine na tara sai an darma aniya sai an sa niyya a zuciya idan za a gudanar da sallah ashe waɗannan sharadi duka tara to su ne malamai suka zana a matsayin sharadi na sallah wanda take ta wajibi alhamdulillah bayani ɗaya ya gabata kan waɗannan sharadi daban-daban ayoyi da kuma hadisai saman kansu a yau insha Allah ta'ala kamar yadda nace dazu to ci gaba shine babi na mas'ala ta hudu akan sallah wacce ce wannan mas'ala mai bayani akan rukunnan sallah waɗanne ne rukunnan sallah to ga abin da malamai suka ce shi dai rukuni in an ce rukuni akan aya cikin sallah ana nihin ko rukuni a cikin ibada ana nihin wani abu wanda daga shi ne ibadar take tsayawa da kawabuwanta ta samu idan aka janye shi to ibadar ba za ta tsaya ba za ta samu ba ashe yana da muhimmanci kwarai da gaske domin sai da shi ne ibadar za ta tabbata in kuma babu shi to babu wannan ibadar a bambanci tsakanin da shi tsakanin shi da shi da sharadi menene tunda an kuka yi lissahi akwai dan wani ya iya cewa ma ko duka ɗaya ne daban da sharadi da kuma rukuni to ga bambanci tsakaninsu sharadi shi kahin a yi ibadar sai ya samu tukwa ai haka ne ko misali da muka ce sai in lokacin sallah ya yi tukwan za a yi ta ai wannan ana magana ne saman kan abu wanda yake kahin sallar ta samu ne aka ce sai in lokacin ta ya yi to sharadi duka yanda yake shine in ana magana shi to ana magana saman kan abinda kahin ayi abu kaza sai an samu kaza to ashe wannan shine sharadi akan komai ma inda ana bayani kan sharadi shi kahin akai ga aikata abun ne sai a ce to sharadin shi kaza ne in ko haka ne kuma wa yastamiru ma'ahu kuma shi sharadin nan ana ci gaba da ibadar ne da shi hallau in ya warware ko da an fara ibadar to ibadar kanta ta canza misali wanda ya yi sallah lokacin yana da kayan shi ya fara sallah cikin sallah sai ya tuga kaya kuma to kaga ko da an fara sallah in aka warware wanga sharadi to ai sallah ta lalace saboda mai shi sharadi sai ya samu ake yin ibada kuma yana ci gaba da ita har yanzu dai yana ci gaba matsayin ana cikinta to yana ci gaba in kuma aka janye shi to ibadan ma ta janye wannan shi ake nihi da sharadi amma rukuni fa malai ce ma'anar rukuni shine abinda ibada take tsayawa a kan shi ai akwai bambanci da abinda ba ta samuwa sai da shi kahin a yi ta ne in an same shi tukun ake yin ta amma wanga fa ita din ce za a yi amma sai inda shi ne za ta tsaya in babu shi kuma ba za ta tsaya ba akan iya samun rukuni cikin maganganu da kuma cikin ayyuka da ake iya yin sa a cikin sallah akwai wasu maganganu wanda rukuni ne a sallah akwai kuma ayyuka wanda su ma rukuni ne a sallah za mu gane su duka gaba ɗayansu amma rukunin sallah yana bambanta da sharuɗan tahallau ta fannin yawa rukunin sallah guda 14 ne amma sharuɗa ko mun ga su tara ne su waɗanne ne waɗannan rukunin sallah wa arkanuha arba'atu ashara rukun la tasqutu amadan wala sahawan wala jahalan wa bayanuha kama yadi kamar yadda nace su 14 ne ba za su taɓa faɗuwa ba da gangan misali in mutum ya ƙi yin abin da gangan to sallan nan ta lalace in ma mantuwa kai ba ka yi ba ta lalace har yanzu in ma jahili ne kai ba ka san ana yi ba har lau ta lalace ba za ka samu sallan ba
To ashe tun daga nan mun hango kadan daga cikin muhimmancin rukuni a cikin sallah. Gasunan kamar haka yadda malai ya zano su, malai ce da farko alqiyam tsayuwa a cikin sallah. Tsayuwa a cikin sallah rukuni ne daga cikin rukunnan sallah. Shine malai ce fil fardi alqadiri muntasiban, amma da sharadi ga mutumin da yake yana iya tsayuwa din, ba wanda baya iya tsayuwa ba. Indai kana iya tsayuwa lahiyan ka lau, to ka tashi kai tsaye kai sallah. Wannan shi rukuni ne liqaulihi ta'ala, ba dan komai ba sai dan fadar Allah ta'ala cikin Qur'ani, a cikin wannan aya ta suratul baqara wadda take da lamba 238 a suratul baqara. Me take fada wannan aya? Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina, ku tsaya a gaban Allah kuna masu nutsuwa da kuma neman taimakon shi da kuma imani da shi, kuna masu nutsuwa kuma kuna masu imani da shi. Ashe anan sai mu gane ni Allah ya ce ku tsaya a gaban shi, ma'ana ku tsaya lokacin sallah, ku yi tsaye a gaban shi kuna masu nutsuwa da imani da shi. Dalili na biyu, hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Imran bin Husayn ya rawaito, a cikin shi ne Annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama, yace mi salli qa'iman, kai salla a tsaye, fa in lam tastati fa qa'idan, in kuma ba za ka iya tsayuwa ba dalilin wasu dalilai rashin lahiya misali, to kai ta zamne. Haka Annabi yace fa in lam tastati, in ma ba ka iya salla a zamne, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa ala jambin, to kai ta a kishin gide, bangaren ka guda sai ka kishin gida sai ka yi sallah. Wannan hadisi ne wanda ya zo a cikin Imam Bukhari, kuma in muka diba yana da lamba 1017 a cikin littafin Bukhari. Wannan hadisi ashe anan wurin muke gane ni cewa tsayuwa a sallah gimshiki ne daga cikin gimshikanta, amma da sharadi ga wanda yake iya tsayawa. Fa inna tarka alqiyam fil faridati li uzri, malai ce amma kaga wanda ya bar tsayuwa a cikin sallah ta wajibi dalilin wani uzuri daga gare shi, wa khawfin, ko kuma dalilin tsoron wani abu da yaka iya samun shi idan yayi tsaye din, wa ghairi zalika, ko ma wasu dalilai makamantan haka, fa innahu yu'zaru bizalika, tabbas ko a wajen Allah wannan uzuri karbabbe ne, Allah ya amshi uzurin wanda ya haka. Indai kana da dalili, to dama addinin mu na musulunci ba ya da tsanani har da za a ce koma baka da lahiya kai tsaye kawai, a'a kai shi azamne, in ma baka iya yin shi azamne kaga Annabi ta yi shi, kake yin shi gida sai kai sallah, balahi bane kai in ma baka iya yi a kishin gide ita a yadda kake iya yi, in sai kai ne ramma ko ku ka diye ta ka gani kana iya wato sai kai, shine abin da yake faruwa. Ashe shine malai yace uzurin nan naka har a wajen Allah uzuri ne karbabbe, inda haka din ta faru. Wa yusalli hasab halihi, malai yace tabbas dukkanin mai sallah idan wannan uzuri ya same shi to yayi ta a yadda yake iya sallah, yayi ta kawai a yadda yake iyawa, ko a zamne din ko kuma a kwance ko ma a kishin gide, yadda dai kaga zaka iya sallah to sai ka yi ta, babu laifi. Amma salatun nafilati, amma sallah ta nafila ba ta wajibi ba, sallah ta nafila, fa innal qiyama fiha sunnatun wa laysa rukunan, tsayuwa a cikin sallan nafila sunna ce ba kuma gimshiki ba rukuni bane. Ashe tsayuwa a cikin sallan nafila ba wajibi bane kuma ba rukuni bane, idan ko gajiya gare ka kana iya ka zamna sai kai sallan ka a zamne, sallan nafila wannan shine abin da yake faruwa. lakin salatul qa'im fiha afdalu min salatil qa'id. Amma gaskiyar lamari mala yace shine fi sabilillahi wanda yayi ta tsaye ladan shi yayi wanda yayi azumi ko ba gaskiya ba ashe ba daya bane da wanda yayi ta tsaye da wanda yayi azumi idan ka daure kai a tsaye to ka fi wanda yayi azumi lada shine abin da yake faruwa li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama akan haka annabi da kanshi ya faɗa akan haka yace mi salatul qa'idi kaga sallan mutun azumi tanafila ala nisfi min salatil qa'im rabul ladane ga wanda yayi sallah ase kaga mai sallah azumi tanafila annabi yace rabul ladane ga mai sallah ase ashe ku anan ahili take cewa wanda yayi ta sai fa yahi kalada kawai amma rabi ne kawai zaka samu akan wanda yayi ase wannan hadisi ya zo cikin littafin muslim in muka diba hadisi mai lamba 735 shine yazo cikin muslim bayan shi rukuni na biyu bayan tsaiwa a cikin sallar farilla rukuni na biyu shine takbiratul ihram fi awwaliha wannan kabbara ta harama da ake a farkon sallah idan sallah za a fara ana yin kabbara daga hannu ta shiga sallah to wannan wannan kabbara da ake yi a daga hannu tabbas tana cikin abubuwa da suke gimshikan sallah idan baka yi su ba to sallah ta lalace shine abin da yake faruwa mala yace wa hiya qawluhu Allahu akbar shine fadar mutum wanda musulmi wanda zai fara sallah fadar shi da zai ce Allahu akbar farkon sallah la yujzibuhu ghayraha babu wani abu da yake madadin ita wannan kabbara ta farko da kake babu wani abu da za a yi a madadin ta babu kawai li qawlihi li musi'is salati dalili kuma shine fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama ga wani mutum wanda yayi sallah ba daidai ba wani mutum wanda yake munana sallah yake yin ta ba daidai ba annabi ya ce mishi idza qumta ila salati fakabbir malam idan ka tashi zaka fara sallah to ka fara da kabbara Allahu akbar haka annabi ya ce mishi idan zaka fara sallah wali qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da ma wata fadar ta annabi sallallahu alaihi wasallama akan haka wurin da annabi yake cewa tahrimuha Allahu akbar bude sallah shine fadar Allahu akbar da shi ake bude sallah tafarilla wa tahliluha rihe sallah ana yin shi ne at-tasbit taslimi da yin sallama abuda ta da Allahu akbar kuma a rihe ta da assalamu alaikum wannan shine hujja ta biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallama mai gwada cewa kabbara harama ta farko ta shiga sallah rukuni ne gimshiki ne a cikin sallah fala tanaqidu salati biduni takbir ba sallah bata samuwa sai da wannan kabbara ta farko da ake buda ta da shi abu na uku bayan kabbara harama cikin rukunonin sallah qira'atul fatihati murattabatin fi kulli rak'atin karatin suratul fatiha karatin alhamdu karatun fatiha cikakkiya a cikin mi a cikin kowace raka'a karatun fatiha a cikin kowace raka'a amma fatiha cikakkiya li qawlihi sallallahu alaihi wasallam da farko ma dalili akan haka shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisin shi wanda yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab amma kaga wanda bai karanta suratul fatiha a cikin sallah annabi yace to ba ya da sallah inda kai sallah ba kai fatiha ba to ba ka da sallah wannan shine abin da yake faruwa wa yustasna min zalika al masbuqi amma an yi rangwame gawa
mutumin da ya zo sallah sai iske limami yana ruku'i misali kaga dai shi ai ba ai fatiha da shi ba to an mushi rangwame ya bi limamu a ruku'in su tahi kuma ladan an bashi raka'a an bashi malam wata kyauta sai Allah tabaraka wa ta'ala an bashi raka'an kuma duk da bai samu fatiha ba a tahi dai a haka aje idza adraka al-imam raki'an lokacin da mutun ya samu liman ya a cikin ruku'i to an yi masa rangwame koda bai samu waccan fatiha da aka karanta aw adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qira'atil fatiha
ko kuma mala yace ya zo sallah ta farilla sai iske limami har ya kare fatiha amma dai yana tsaye amma kuma yana karatun sura misali to ba lahi anan ma ba da lahi sai ya bi limami sai ya tayi ahkam wa kaza al ma'mum fil jahariyati haka kuma koda ya kasance ga wanda yake biyan limami alhali limamin kuma yana karatu a bayyane yustasna min qira'atiha ashe koda bai samu wannan karatu na fatiha to babu lahi akan shi shi ma yi masa rangwame lakin law qara'aha fi sakatatin sakatatil imami fa inna zalika aula sai dai malumai sun ce inda limamin zai dan wani dan shiru kadan ko cikin karatun fatihan ko ko wani dan wuri ya samu ya karanta shi mai bin limamin da bai samu fatiha ba to ya samu ya karanta fatiha cikin gaugawa inda ya samu fatihan to yayi haka nan din yayi da a ce bai yi ta ba amma kuma ko bai yi ba to ba ya da laifi yana cikin masu rangwame akhazan bil ahwat ba dan komai ba mala yace ba dan abun yana wajibi ba a sai dan dai gudun abun da zai je ya zo kawai ya kasance in ya samu dama to sai ya karanta in kuma bai samu dama to shikenan daman ba wajibi ba ne abu na hudu daga cikin rukunnan sallah shine mala yace ar-ruku'u fi kulli rak'ati yin ruku'i a cikin kowace raka'a ta sallah ruku'i shi ma yana da wannan matsayi a cikin sallah li qaulihi ta'ala dalilin kuma shine fadar Allah ta'ala a cikin qur'ani cikin suratul hajj aya ta 77 wurin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah idan kun tashi sallah to ku yi ruku'i kuma ku yi sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala wa li qaulihi da kuma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wurin da annabi yake faɗa ma shi dai wannan mutumin wanda yake yin sallah ba daidai ba na ɗazu wanda muka faɗa annabi ya ce mishi hallau sun marka hatta tatma'inna raki'an in kana sallah yi ruku'i kuma in kai ruku'i sai ka bari har sai ruku'in ka ya daidaita tukun sai ruku'in ka ya daidaita in ya so lokacin ne kake da dama ka dago bayan ka karanta abubuwan da ake karanta a cikin ruku'i ashe anan magana cewa sai ka daidai ka samu daidaito a cikin ruku'i ya kore masu yin sallah kotan kurciya wanda ake cewa sallah ta shafshaf in ka taho kadan kama guyoyinka kawai sai ka tashi in kadan duka kawai ka tashi a'a wannan ba ruku'i bane wannan kuma baya cikin sallah wadda take musulunci ya yi umarni da ita wannan wani abu ne daban ba sallah bane Allah ya samu gyara bayan shi arrafa'u min ar-ruku'i ta sauwa daga cikin ruku'i wal i'tidalu minhu qa'iman da kuma samun daidaito in ka taso daga ruku'in ka yi tsaye cak sai ka samu daidaito tuko wannan shi ma yana daga cikin su ba dan komai ba sai dan hadisi ne na annabi ya tabbatar da haka wurin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mashi wannan bawan Allah wanda baya cika sallah a masallaci hallau annabi ya ce mishi mi warka idan ka yi ruku'i hatta tatma'inna raki'an in ka samu nutsuwa a cikin ruku'i ka samu daidaito sun marfa sannan kuma sai ka taso daga ruku'i hatta ta'tadila qa'iman, idan ka taso ma sai ka samu daidaito a tsayuwarka tukun, sai ka tsaya can ka samu daidaito tukun. Ashe anan tasawa daga ruku'i shi ma matsayin ruku'i yake, ma'ana dukkanin su suna daga cikin rukunnan sallah. As-sujud,
ashe anan wurin in muka yi riba sai mu gane sallah da ake magana wadda addini yayi umarni a yi ta, har yanzu dai ba ita bace wadda in kai dan ruku'i kadan kama guyuwa kadan kishingi daya kadan in an jima kuma sai ka tashi, ba kaman ko lisahi ko sai wanda daya ba yi, akwai masu yi haka, in ya dan duka kawai sai ya tashi, in ya tashi ma kan yaje sai ya haya kai sujada hallo, kaga wannan banna ce ba sallah bace. A takaice kana yin abin da ba lada za ka samu a cikin shi ba,
Allah ya samu gyara. Abu na gaba shine mala ya ce as-sujudu, abu na bakwai sujada, yin sujada a cikin sallah shi ma rukuni ne, ba dan komai ba sai dan fadar Allah ta'ala cikin Qur'ani a wannan aya ta dazu ta suratul hajj aya ta 77 wurin da Allah ya ce wasujudu, ma'ana in kuna sallah bayan ruku'i to kuma ku yi min sujada, ku yi sujada. Wani kaulihi sallallahu alaihi wa sallama, da ma fadar annabi bai tsirara amincin Allah su tabbata a gare shi, yake cewa cikin wani hadisi ga wannan mutumin dai wanda annabi ya iske baya sallah da kyau, Allah ya ce mishi sun masjud, ya kai bawan Allah, sannan in ka taso daga ruku'i to kuma ka yi sujada. Wata irin sujada shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hatta tatma'inna sajidan, in kai sujada bari za ka yi kuma har sai ka tabbata a sujada tukun ka samu nutsuwa a cikin ta, ba daga ka kai goshinka bane za ka janye kawai ka tashi, a'a wannan ba sujada bane. Akan haka wa yakunu sujudu fi kulli rak'atin marratayn, mala yace mukar ga karin bayani, kowace raka'a da ka gani sujada biyu take dauka, take kunsa a cikin ta. Alal a'dha'i sab'i, ay sab'ati almazkurati fi hadith ibn Abbas, ana yin sujada ne akan waɗannan sassa guda bakwai kamar yadda hadisin Ibn Abbas yayi bayani akan shi. Menene hadisin Ibn Abbas yace waɗanne ne wannan sassa guda bakwai? Ga sunan kamar haka, yake cewa umirtu an asjuda, an umarce ni idan zan yi sujada ala sab'ati a'zami, in yi ta akan gabbai ko kuma sassa na jikina guda bakwai, aka umarce ni aljabahatu, goshi, sai in dora goshi na kasa, wa ashara bi yadihi ala anfihi, sannan kuma sai ya ƙara nuna hancin shi, ashe hancin ma sai ya taba ƙasa, tun daga ga mahaliccinka ne kake yi, ashe anan babu wani girman kai da zama Allah, ai sa ya ɗora goshi kuma a ɗora hanci. Wannan shine abin da Abdullahi Abbas ya faɗi na biyu. Wal yadaini, da kuma hannaye tafuffukan hannu guda biyu su ma sai sun taba, su ma suna daga cikin abin da zai taba ƙasa. Warrukubataini, da guyoyinka guda biyu. Wa atraful qadamaini, da kuma mi ake cewa yatsotsin ƙafafuwanka guda biyu su ma. In muka lissafa sai mu samu nawa? Mu lissafa mu gani, na farko goshi, na biyu hanci, na uku ha hannaye, tafuffukan hannaye su ko su biyu, kenan nawa? Biyar ko? Sai na hudu shi ko minani? Guyoyika na kafa, guyoyika na kafa, sai kuma mi? Sai yatsun kafa su ma, su da kansu. Ashe a nan wurin muka lissafa, almuhim su ne gaban da wannan hadisi ya tabbatar cewa sai sun taba kasa, banda shi arrafa'u minas sujudi, ta sauwa daga sujada, shi ma yana daga cikin rukunnan sallah. Wal julusu bainas sajidatayn, da ma wannan ɗan zaman da ake yi tsakanin sujada guda biyu, in ka taso sai ka ɗan zamna, in ka ɗan zamna kuma ka sake koma, to wannan ɗan zaman shi ma yana daga cikin abubuwan da suke rukunne ne a cikin sallah. liƙaunihi, har yanzu dai annabi ne ya faɗi haka lokacin da ya samu wannan mutumin da baya sallah da kyau. Ya ce mishi mi sun marfa hatta ta tsuma inna jalisa, in ka je sujada ka nutsu a cikin sujada ka samu daidaito, to taso daga sujada ka zamna, in ka zamna kuma sai ka samu daidaito a zaman da kai shi ma, ba irin zama na ka ɗan dosani kawai ka koma, a'a zama za ka yi sai ka daidaita a zamane, in ya so kuma ka koma. Wannan shine abin da annabi ya gaya mashi sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka abu na goma a cikin rukunnan sallah shine nutsuwa a cikin dukkanin rukunnan.
Waɗannan rukunnan da muka zana su rukunnai ne, amma kuma nutsuwa a cikin su ita ma nutsuwa kuma rukuni ne. Dan shine ƴan uwa, kada mu yi wasa lokacin da muke sallah wani abu ya ɗauki hankalinmu ya zamanto ba a cikin sallah ba muke. Ganga jiki kaɗai take sallah amma hankulanmu suna wani wuri, akwai matsala. So da yawa an kai haka ka samu matsala ta baka da sallah, saboda mai nutsuwan nan dai ka gani rukuni ne daga cikin sallah. Ashe tilas duk wanda zai tsaya gaban Allah to yayi kokarin mance duk wasu matsaloli da suka shafi rayuwar duniya da dukkanin wasu abubuwa da suke sun dame shi, koko duk wani abu da zai gitta yayi kokarin kange idan shi domin kar abun ya ja hankalin shi har ma ya ga komi ne. Wannan abubuwa ne waɗanda suke wajibi ne akan idan muka shiga sallah. Wahiyar sukun, mala ya ce shi ne nutsuwa a cikin sallah, shi ne samun sukuni, ka samu sukuni. Wata kunu bi ƙadarin ƙaunin wajibi fi kulli rukuni, ita ma wannan nutsuwa tana ɗaukan ma'anar sauran waɗancan rukunnan a cikin rukunnancinta. Ya amurhi dalilin a umarni na annabi sallallahu alaihi wasallama ga wannan mutumin na ɗazuwan da muke bayani. Annabi ya ce mishi cikin sallar shi a cikin kowane rukuni, wani amurhi lahu bi adati salati bi tarkihi tumanina. Kai a ƙarshe ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya umarci wannan bawan Allah, ya ce mishi sake sallah, domin ya yi sallah ne irin ta shaf-shaf nan da na ya yi sallah kawai ya ƙare assalamu alaikum kawai ya zamna. Ina nutsuwa take yana, ashe babu sukuni a cikin sallah. Annabi ya ce to dalilin rashin nutsuwar nan taka a sallah, tashi ka sake sallar shi kenan baya da sallah. Ashe a nan wallahi sai mun yi hankali da wanga lamari na nutsuwa a cikin sallah, domin muna wani lokaci wanda so da yawa mutane suna sallah amma ganga jikinsu ne kawai take sallah, hankalin na can wani wuri. To sai mun kiyaye bakin gwargwaro, tunda shi akwai wani abu wanda ya fi ƙarfin ɗan adam, Allah ko ba zai kama mu da lahirin da abun da ya fi ƙarfin mu. Daidai wanda muke iya mu yi shi, sauran kuma mu roƙi Allah, Allah ya gafarta mana. Abu na gaba mala ya ce na goma, abu na sha ɗaya kenan shi ne mi at-tashahhud al-akhir, at-tahiyya da muke yi a zama na ƙarshe, zaman ƙarshe in sallah mai raka'a huɗu ce misali, kaga dai zama biyu gare ta, to kenan zaman ƙarshe ana yin at-tahiyya shi ma a ciki. To wannan at-tahiyya ta zaman ƙarshe ita ma rukuni ne daga cikin rukunnan sallah, ba dan komai ba sai dan hadisin da Abdullahi dan Abbas Ibn Mas'ud ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kunna naqulu qabla an yufrada at-tashahhudi assalamu ala llahi min ibadihi, mun kasance kahin a wajabta at-tahiyya a cikin sallah, in muka zo zama muna cewa sallama ta tabbata, aminci ya tabbata ga Allah daga bayin shi, haka muke faɗa in muka zama kahin a wajabta at-tahiyya. Faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam, akan haka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wata rana yake ce mana la taqulu assalamu ala llahi, ku daina cewa aminci ya tabbata ga Allah in kun zamna a cikin sallah, walakin qulu attahiyatu lillahi, a madadin haka ku ce attahiyatu dukkanin gaisuwa ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Ka ku ce aminci a gare shi, a ku ce gaisuwa a gare shi. Wa yake bukata aminci? Allah ko ko dan Adam? Allah ya huce wannan mataki, amma ku yi, kuna iya ku yi gaisuwa a gare shi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu. To, akan haka kenan at-tahiyyan nan, fadalla qawluhu, sai fadar Annabi wagga fada sai ta zama dalili akan mi annahu fardu, cewa wajibi ne a faɗi wannan. Ga yadda za ku faɗi wajibi sai ku faɗi haka, amma ku bar wancan faɗin. Ashe anan, daga nan wajibcin at-tahiyya a cikin wannan raka'a ya tabbata, a cikin wannan zama ya tabbata. Abu na 11, al-julusu lit-tashahhudil akhir, wannan zama ba at-tahiyya ba, zama na biyu a cikin sallah. At-tahiyya yanzu muka kare magana ita wajibi ce, to zaman na biyu shi ma wajibi ne a sallah. Ba wajibi nake son cewa, rukuni ne daga cikin rukunin sallah. Li'annahu sallallahu alaihi wa sallama fa'alahu, domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a kowace sallah yana yin shi. Wadawama alaihi, kuma ya dawama haka ko kullum in zai sallah. Wa qala, sai kuma Annabi ya faɗa, sallu, ku yi sallah, kama ra'aytumuni, kama yadda kuka gani ni ma ina yin ta, to kuma haka za ku yi ta, ku duka musulmi. Abu na 13, wanda yake rukuni ne a cikin sallah, mala yace at-taslim, cewa assalamu alaikum, yin sallama kenan, wannan shi ma rukuni ne daga cikin rukunin sallah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama, ba dan komai ba sai dan fadar Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan. Annabi yake cewa wa tahliluha assalam, hadisi munadazu da muka ce Annabi yace in za a fara sallah ana buda ta da kabbara, in kuma aka kare to kurihe ta da sallama. Ashe nan shi ma umarni ne kenan, wanda bai sallama ba ya tashi ya tahiye shi, sallah ta lalace. Ma'ana sallama ita ma rukuni ne daga cikin rukunin sallah. Fayaqulu an yaminihi, mai sallama da farko yana karkata kanshi bangaren dama ne, sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi, sai ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ku da kuma rahama Ubangiji, shine assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa an yasarihi, kuma zai juya bangaren hagun ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi, amincin Allah ya tabbata a gare ku da kuma rahamar Ubangiji. Abu na 14, wanda yake rukunin sallah, tartibul arkan ala ma taqaddama bayanuhu, jera waɗannan rukunin da muka faɗi kamar yadda muka zano su a baya, a jera su. Ma'ana ka fara buɗe sallah da kabbara, in kai karatun Fatiha ita ma rukuni ne, sai kai ruku'u shi ma rukuni ne, ta sauwa daga ruku'u sai ka je kai sujada, ta sauwa daga sujada zaman tahiyya na biyu, at-tahiyya ta biyu da kuma sallama da za ka yi a dama, kuma ka yi sallama a hagu. Ashe waɗannan jera sun shi ma rukuni ne, ya annan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabatan, domin Annabi kullun haka yake yi, kullun haka yake yi, ba taba samun shi ba. Maimakin kabbara harama in zai fara sallah ya fara da assalamu alaikum, misali ka gani a nan wurin an yi mi, an juya rukunin, ba daga farko aka fara an faro da ƙarshe, shi ma Allah ba ya san haka. Kenan akan haka sai mu yi ta kamar yadda Annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam. Dalilin kuma hadisin da ya wuce yanzu da Annabi ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka gani ni ma ina yi. Wa alaihal musi, sannan kuma wa allamahal musi fi salati, wannan mutumin da wanda ya dinga sallah gaban Annabi sallah gurbatacciya, Annabi ya koya mushi haka a jere, ya koya mushi ne summa allati tadullu ala tar, koya wanda ya mushi kuma a jeran ne ya koya mushi, bai koya mushi ba kafara da tsakiya ko kafara da karshe, a da farko tun ya bibiyo ta ko har karshe, haka Annabi ya koya ma wannan bawan Allah. Daga nan suka cike rukunin sallah guda 14 kamar yadda muka yi bayani. Ashe waɗanne ne rukunin sallah 14? Ga sunan zan maimaito su kamar haka. Na farko mala yace tsayuwa, na biyu kabbara harama, na uku karatun fatiha a cikin sallah cikakkiya, na hudu yin ruku'i a cikin kowace raka'a, na biyar tasawwa daga ruku'i, na shidda shine tasawwa daga ruku'i da kuma samun daidaito a cikin ruku'i, ka taso kuma ka daidaita a cikin shi, na shidda da na bakwai, na takwas, na biyar da na shidda afwa, na bakwai wa yin sujada, na takwas wa da na tara, na takwas shine dagowa daga sujada, na tara kuma zama tsakanin sujada guda biyu, shi ma rukuni ne, na goma nutsuwa a cikin dukkanin waɗannan rukunan, nutsuwa kayi sa'ani sai, na sha ɗaya shine karanta attahiya ta ƙarshe zaman ƙarshe, na sha biyu shi zaman da kanshi na zaman ƙarshe, shi ma rukuni ne, na sha uku yin sallama a cikin sallah, na sha hudu jera waɗannan rukunan na sallah kamar yadda muka faɗi a yi sa a jere, waɗannan su ne guda goma sha hudu. Mas'ala ta biyar, waɗanne ne wajibobin sallah, waɗanne ne wajibobi a cikin sallah, su kuma a nan wurin guda takwas, wajibin sallah guda takwas. Na farko mala ya ce tabtulu salati bi tarkiha amali, duk wanda ya bar su da gangan bai yi su ba to sallar shi ta lalace, amma da gangan ashe ba su kai ƙarfin rukuni ba can, da muka ce ko da gangan ka bar shi to sai ka saki, amma waɗanga su in ka bari da gangan ne sallar take lalacewa. Wa tasqutu sahawan, amma kuma wanda ya yi ta amantuwa, wanda ya bar wajibi cikin amantuwa, to shi kuma sallar shi bata lalace ba. Wa jahalan, ko ko wanda ya jahilci menene wajibin kuma bai yi shi ba, inda jahilci ne ya sa baka yi ba to nan ma sallar tana. Wa yajibu sahawu anha, amma sai dai ga wanda ya bar wajibi to kuma ya wajabta akan shi ya yi sujada guda biyu na rakkanuwa, sujada rakkanuwa da ake yi na gyaran sallah, to in ka bar shi sai ka yi su. Fal farqu bainaha wa bainal arkan, mala yace bambancin da yake da kwai tsakanin wajibi da rukuni shine ne, anna man nasiya rukunan, mala yace kaga wanda ya mance rukunin sallah lam tasih salatuhu, sallar shi ba za ta inganta ba, ma'ana bayar sallah, illa bil itiyani bihi, sai dai da sharadi in ka yi dubara ka maimaito wata raka'a sai ka maye gurbinta da wadda baka yi rukunin a cikinta ba, ana iya yin hakan, sai ka maye gurbin raka'a waccan wadda ta gurbata, sai ka tashi kai raka'a guda ka cike in ya so, daga baya sai ka gyara. Amma man nasiya wajiban, shi ko wajibi amma kaga wajibi wanda ya mance shi, ajiza anhu sujudu sahwi, bai kai sai ka rama raka'a guda ba ka kara, kawai in kai sujada biyu ta rakkanuwa ya gyaru in ka mance wajibi. Fal arkan, mala yace kaga rukunai au kabi min al wajibati, sun hi karhi da wajibobi, suke da karhi saman kan wajibi. Wa bayanuha ala nahwi al ati, amma wajibi ga bayanin shi kama haka, na farko jami'u takbirat, dukkanin kabbarori da ake a sallah banda ta farko ta bude sallah da muka ce dazu ko, amma sauran kabbara in ka zauna ka ce Allahu akbar, in ka tashi ka ce Allahu akbar, waɗannan kabbarori su ake ce ma kabbaratul takbira, takbiratul intiqal, kabbarorin motsawa, zan tashi sai in ce Allahu akbar, zan zamna Allahu akbar, zan yi su kabbarorin motsi, haka ake ce musu. Liqauli ibn mas'ud, da dalili kuma shine hadisi na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi, yake cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, naga annabi sallallahu alaihi wa sallam yukabbiru fi kulli rafa'in wa hafdin, yana cewa Allahu akbar ga dukkanin dagowa ko kuma dukawa, dukka dukawa ko duk dagowa sai ya ce Allahu akbar.
wa qiyamin wa qu'udin,
da tsayuwa da ma zama, da zama da tsayuwa duka yana cewa Allahu akbar.
Faqad wazaba annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi,
annabi tabbas ya kasance kullun haka yake yi, ya dawoma kan haka ila an mata, har sai da ya kauraye bar duniya, inda zai salla haka yake yi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
kuma annabin da kanshi ya faɗa kan haka, yake cewa mi sallu kama ra'aytumuni usalli,
in za ku yi sallah to ku yi irin wadda kuka ga ina yi, kuma haka za ku yi. Bayan shi abu na biyu a cikin wajibobin sallah, bayan kabbarori da ake yi banda kabbara harama, abu na biyu faɗar sami'allahu liman hamido,
ga wanda yake sallah ko shi kadai ko ku ga limami, in ya taso da yake cewa daga ruku'i in ka tashi sai ka ce sami'allahu liman hamido, wannan wajibi ne a cikin sallah,
ba dan komi ba, sai dan hadisi na Abu Huraira Allah da shi. Abu Huraira yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yukabbiru hina yaqum,
ma'aiki mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ya kasance yana kabbara a duk lokacin da zai tashi,
ila salati hina yaqum ila salati, a cikin sallah, summa yukabbiru,
sannan kuma yana yin kabbara, hina yarka'u, wurin da yake dukkanin ruku'i yana yin kabbara,
summa yaqulu,
sannan kuma yana cewa sami'allahu liman hamidahu, Allah na sauraron mai godiya a gare shi, Allah na sauraron mai godiya a gare shi, shine sami'allahu liman hamidahu,
in ya taso daga ruku'i to haka yake cewa. A hina yarfa'u sulbahu min ar-raka'ati,
lokacin da yake tasawwa daga wannan ruku'i yana faɗin haka, summa yaqulu, sannan kuma yana cewa wa huwa qa'imun, a dukkan wurin da yayi tsaye yana cewa rabbana wa lakal hamdu, bayan ya ce sami'allahu wurin da yake tasawwa, in ya kai tsayuwa ta yi tsayuwa sai ce rabbana wa lakal hamdu, haka annabi ya kasance yana yi.
A bayan shi kuma abu na uku wanda yake wajibi ne a cikin sallah bayan faɗar sami'allahu liman hamidahu, abu na uku shine rabbana wa lakal hamdu, shi din shi ma wajibi ne a cikin sallah, ba dan komi ba, a wannan kuma wajibi ga mai bin limami, ba ga limami ba, ba ga liman ba, ga mai bin limami sallah shine zai ce rabbana wa lakal hamdu. Amma al-imam, amma ka ga limam wal munfaridu, ko kuma wanda yake yin sallah shi kadai ba da jama'a ba, ko ku limami, fa yasunnu lahumu al-jam'u liman hamidahu, fa yasihu yasunnu lahumu al-jam'u bainahuma,
sunna ne in suka hada biyun duka, liman an so shi ma ya ce rabbana wa lakal hamdu, sunna ne ba wajibi bane a gare shi, haka mai yin sallah shi kadai shi ma an yace sami'allahu liman hamidahu, in yace rabbana wa lakal hamdu sunna ne shi ma gare shi,
akan haka hadisi ya tabbatar da haka. Wani hadisi, hadisi na Abu Huraira, hallau dai hadisi na Abu Huraira wanda ya wuce, wanda dazu muka saurare shi, wanne ne hadisin, wurin da Abu Huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya taso daga sallah yana cewa sami'allahu liman hamidahu, in kuma ya tsaya yana cewa rabbana wa lakal hamdu, haka Abu Huraira ya ce, to ashe wannan hadisi yana gwada hatta da rabbana wa lakal hamdu shi ma wajibi ne. Wali hadisi Abi Musa al-Ash'ari, akwai hadisi kuma na Abu Musa al-Ash'ari wanda cikin shi ya faɗi cewa wa iza qala, in annabi ya ce sami'allahu liman hamidahu, godiyar Allah, Allah yana sauraron mai godiya a gare shi, ulu ku kuma ku faɗa rabbana wa lakal hamdu, ubangijinmu gare ka kuma godiyanmu take, gare ka godiyanmu take, shine rabbana wa lakal hamdu.
Abu na hudu wanda yake wajibi cikin sallah shine mi, shine
qawlu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wannan cikin ruku'i wannan addu'a da muke ta subhana rabbiyal azim wa bihamdi shi ma wajibi ne a cikin sallah. Marratan in an samu guda daya to yayi. Ashe wajibicin shi shine mi a samu koda guda daya ne to ya wadatar kawai shikenan. Bayan haka bayani da ya tabbatar da haka shine a abu na biyar afwan wajibi na biyar shine qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Faɗa subhana rabbiyal a'la a cikin mi a cikin sujada ashe shi ma wajibi ne ko in ya kasance a faɗe shi so da koda so ɗaya ne to wajibi daman daga ɗaya ake farawa a je nawa uku in kuma uku ya samu a je nawa hannu bakwai mafi karancin abin da za a iya faɗi shine ɗaya in ka samu ɗaya ya wadatar amma in kai uku yahi hallo in kai bakwai to yahi amma sai dai mi a yi shi mara duka ka a yi biyu ko hudu ko shida a wannan kuma hadisi na Huzaifa Allah ya yarda da shi yake cewa kana ya'ani annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya kulu yana cewa fi ruku'ihi duk lokacin da ya ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdi sarkin zati ya tabbata ga ubangiji na madaukaki shine subhana rabbiyal azim ubangiji na madaukaki haka kuma cikin sujada annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa subhana rabbiyal a'la sarkin zati ya tabbata ga ubangiji na mafi girman daukaka ta sunnu ziyaratu fi tasbihi mal yace amma wannan hadisi da ya tabbatar mana da wannan to musan da bayan haka kuma sunna ne mai so ya kara a cikin wannan tasbihi kamar yadda muka faɗa dazu ya kara ko uku ko kai kai har bakwai fa da wajibi na shida qawlu rabbi ghfirli wa liwalidayya wurin da in aka zamna bayan an taso daga sujada kafin a koma ta biyu ana cewa rabbi ghfirli tsakanin sujada guda biyu ba dan komai ba sai dan hadisi ne na Huzaifa ya tabbatar da haka yake cewa mi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya qulu baina sajdatayn yana fada tsakanin dukkanin sujada guda biyu rabbi ghfirli Allah ka mini gafara rabbi ghfirli Allah ka mini gafara abu na bakwai at-tashahhud al-awwal wajibi ne at-tahiyya a cikin zama na farko ala ghairi man qama imamuhu sahawan amma an yi rangwame ga wanda liman yake bi amma kuma liman sai ya mance zaman farko ya tashi bai ma yi zaman mabalantana ya attahiya to kai an yi maka rangwame akan haka sai ka bi limamin ka kuta yi ashe kuma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama shine fa innahu la yajibu alaihi li wujubi tabihi yana nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance lamma nasiya tashahhudul awwali lokacin da ya mance attahiya a zama na farko lam yaudi ilahi ba sama annabi ya komo ya sake yi a gucewa yi kawai wajabarahu bisahawi sai maye gurbin shi da raka'a biyu ta rabkanuwa wa tashahhudul awwali attahiya ta farko shine kama haka attahiyatu lillahi gaisuwa ta tabbata ga Allah wassalawatu da kuma dukkanin salati wattayyibatu da dukkanin ayyuka masu tsarki sun tabbata gare shi assalamu alayka sallama a gare ka ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da kuma rahamar ubangiji wa barakatuhu da kuma albarkun ubangiji su tabbata a gare ka assalamu alayna amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi ga kuma dukkanin bayin Allah salihina wanda suke masu daraja ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu sarki sai Allah wa ashhadu anna muhammadan kuma na shaida annabi muhammadu abduhu bawan shi ne wa rasuluhu kuma malikin shi wannan shine abin da muke faɗa cikin at-tahiyya. Wajibi na ƙarshe na takwas al-julusu law zama ba tahiyyar ba a zama na farko zama na farko a cikin sallah shi ma wajibi ne. Li hadisi ibn Mas'ud dalilin haka kuma shine hadisi na ibn Mas'ud wanda ya sauraro kai tsaye daga annabi yake cewa idza qa'adtum annabi yace musu idan kuka zamna a cikin sallah fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a fa qulu attahiyatu ku karanta attahiyatu lillahi wa li hadisi rufa'ata annaku sannan kuma an samu wani hadisi daga sahabi wanda ake kira rufa'ata bin rafi' fa idza jalasta annabi yace ma rufa'ata idan ka samu zama a cikin sallah fi wasti salati zama na tsakiyar sallah fatma in ka samu nutsuwa a cikin wannan zama waftarish ka samu zama fa khizika al-yusra thumma tashahhad sai ka shunhuda guyuwarka ta hagu ka hau saman kanta sannan kuma kai attahiya. Wannan su ne wajibobi guda takwas wanda suka danganci sallah. Ga su nan zan sake zanawa kamar haka. Na farko dukkanin kabarori a cikin sallah. Na biyu wadas sami Allahu liman hamidahu. Na uku ka ce rabbana wa lakal hamdu. Na hudu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Na biyar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Na shidda rabbi ghfirli wa liwalidayya. Na bakwai attahiya da ake a raka'a ɗaya zama na farko. Na takwas zaman da ake mushi shi ma kenan wajibi ne. Waɗannan su ne suka cika wajibobi a cikin sallah. Insha Allah da rabi ne ku sallah 35 to babu lai. Insha Allah kenan waɗannan su ne wajibobi. Amma abin da ya shahi sunna su kuma za mu zano su kamar kala guda biyu ne, sunnoni a cikin magana da kuma sunnoni a cikin aiki a aikace. Amma sunnoni na aikace da su za mu fara. Misali ɗaukaka hannu wajen kabbara harama da ake ɗaga hannu za a shiga sallah. In ka ce Allahu akbar ka ɗaga hannu, to ɗaga wannan sunna ce ba wajibi ba ne. Aha, to bismillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
To, alhamdulillah, duba zuwa lokaci kenan waɗannan mas'ala ta sunnoni a cikin sallah. Insha Allah ta'ala za mu bar shi zuwa ga sati na gaba, lokacin za mu samu isassan lokaci na bayani saman kanshi. Ba sani ba kenan nan da za mu dasa aya na wanga sati ko kuma wanga rana. Insha Allah kenan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya sanya sauraro da aka yi ya sanya ladan shi cikin mizanul hasanat. Gare ku ku da kuke saurare, kuma Allah Ubangiji ya ba mu ladan niyya, Allah ya ba mu ladan ayyukanmu na gari da muke aikatawa. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala albarkacin sunayenka masu tsarki ya Allah. Allah Ubangiji ka gafarta mana zunubanmu, Allah Ubangiji ka raba mu da duniya lahiya, idan lokacinmu ya yi Allah ka cika mana da imani. Muna roƙon Allah ta'ala iyayenmu da kakanninmu da malumanmu da Allah ya musu cikawa, Allah ya sa sun dace da gidan aljanna, Allah ka haɗa mu da su a gidan aljanna. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah dukkaninmu ka san buƙatunmu na alkhairi, Allah ka biya mana. Allah ba sai mun faɗa ba, Allah ka san su, Allah ka biya mana. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin sharri da dukkanin abun ƙi da dukkanin abun tsoro da dukkanin fitintunu na zamani, Allah ka kare mu. Allah ka kare ƴan uwanmu da iyalanmu gaba ɗaya ya Allah. Allah ka tsare mu daga gare su waɗannan fitintunu ya Allah. Allah muna roƙonka, Allah ka ba mu sa'a a rayuwarmu, Allah ka ba mu sa'a a rayuwa.
Allah muna roƙonka wa ga rayuwa ta niyyar da muke mai wahala Allah ya kawo mana sauki Allah ka buɗa mana hanyoyinka na arziki ya Allah Allah ka ba mu sabon arziki a garin mu da ma ƙasar mu gaba ɗaya ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji ya ba mu zaman lahiya Allah ya sa ƙasar mu Niger ta zama lahiya dukkanin gari ruwan mu daga na Niger da gari ruwan musulmi gaba ɗaya Allah ka ba da zaman lahiya waɗannan masu tada hankali Allah ka mana maganin su muna roƙon Allah ta'ala dukkanin mu waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya Allah ya kawo da manzon sauki ya Allah Allah ka koro mana sauki ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yake cikin halin kakanuka yi a cikin mu Allah ka sauƙaƙa mishi Allah ka buɗa mishi Allah ka sauƙaƙa mishi ya Allah muna roƙon Allah ta'ala masu neman jari Allah ka ba su masu neman ilimi Allah ka ba su masu neman aure Allah ka ba su masu neman kwanciyar hankali ma a gidajen su Allah ka kwantar da hankalin su ya Allah abinda suka rasa Allah ka kawo musu shi ya Allah Allah ka ba su ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah duk wanda suke neman ɗaukaka da matsayi da dukkanin mai neman wani agajin ka ya Allah Allah ka agaja musu Allah ka agaza mana gaba ɗaya ya Allah wa iza salaka ibadi anni fa ni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa li dhunubi la lam yashudu allahumma la tad'a fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la karban illa nafasta wa la hajata min hawa'i dunya laka fiha ridan wa lana fiha salam illa qadayta wa yassarta lana rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.